katattun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Hadisai ne na mu'amalar mu ta yau da kullun, hadisai ne na duk musulmi yana bukata ya san su. Idan mutun ya hardace shi ya iya shi da kyau duka hadisi 42, to alhamdulillah ya fara foundation a cikin ilimin hadisi. Kenan daga farko muqaddima alhamdulillah rabbil alamin kayyumus samawati wal ardin, duka wannan gabatarwa ce da tahmidi da shukur da salatin annabi. Daga inda zan mu fara alhadis alawwal, a duba da kyau, kowa ya duba littafin shi, kuma kowa ya dauki bik din shi ya rike. In ka ji abinda ba haka ba, ko kuma baka gane shi ba, sai ka tambaya, ko kuma ka rubuta sabon abu ne ka ji, ka rubuta imma a cikin littafin a share guda ko a cikin kayan ka wannan ta share guda. Alhadis alawwal, hadisi na farko, an amiril mu'minin, an samo daga shugaban mu'minai, abi habsin baban zaki. A duba da kyau, ba baban Hafsa ba, ha kuka harrace ko, to ba Hafsa ba ake nihi anan, kun ji daya. An amiril mu'minin, zan karanta darasin yanda za a tafi da shi ku saurara. In na karanta hadisin gaba ɗaya da ƙashin bakin shi, to kwana sai a komo a yi sharhin shi. Shikenan sai mu huce hadisi na biyu. Alhadis alawwal, hadisi na farko, an amiril mu'minin, an samo daga shugaban mu'minai, abi habsin baban zaki, Umar ibn al-Khattab, Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu, yarda Allah madaukaki ta tabbata a gare shi, qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul, naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa, innamal a'malu binniyat, lalle kowane aiki ya danganta da niyyar shi, wa innama likulli imri'in ma nawa, kuma na ga kowane mutum abin da ya niyya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wanda kaurar shi ta zamanto zuwa ga Allah da ma'aikin shi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, to kaurar shi ta tabbata zuwa ga Allah da ma'aikin shi zai samu ladan. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, wanda kuma kaurar shi ta zamanto dan duniya dan ya same ta, aw imra'atin yankihuha, ko dan wata mace dan ya aure ta, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, to kaurar shi ta tabbata zuwa ga abin da ya kaura dan shi. Wannan aka ce rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira, wannan sunan Imam Bukhari ne, wa Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj bin Muslim shi ma wannan sunan Imam Muslim ne. In ka zo baki nan kana iya in ka zo bakin nan kana iya cewa rawahu Bukhari wa Muslim, shikenan. To wannan shine kashin bakin hadisi, mu komo hari. An amirul mu'minin, an samo daga shugaban mu'minai, wane ne yake cewa shugaban mu'minai? Shine Umar, laqabi ne kawai, amirul mu'minina ne, Umar sunan shi amirul mu'minina, shugaban mu'minai. Sai aka ce abi habsin baban zaki, a duba da kyau nan, abi habsin baban zaki, Annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin shi akwai wasu da ake ma wasu laƙabi ko alkunya, kamar Abu Huraira baban Musa, ai ba sunan shi ba Abu Huraira, sunan shi Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi, Abdurrahman dan Sakhar sunan shi, dan kabilar Dawsi, sai ake ce mai Abu Huraira saboda ko da yaushe in ka gan shi da Musa sha'anu, ita Musa, sai ake ce baban Musa. Shi ne kawai, kamar Ali ibn Abi Talib, ba ana ce mai ba Abu Turab baban kasa? Wata rana da marece da dare bayan sallar lisha, Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya shigo gidan Fatima da ita da mijinta Ali, da ya zo sai isko Ali bai nan, an samu wani ɗan sa'insa na gidajen aure da duk gidan aure, zaka ga wani bi ba mu san dimi kawai wanda ya magana, duk gidan aure zaka ga akwai abubuwan da ake sa'insa, wani ɗan mushajara ta tsakanin miji da mata. to sun yi wannan sa'in sa'in dan Ali kai ya ji ya faɗi wata magana sai ya huta daga cikin ɗaki ya huta gidan ya tafi gindin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shinginu hal bargon shi wanda yake ruwa da shi ya dan saki kun san kayan su daman da izar da na sama ya saki hannun ka hoda shi ta jingiri da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama kenan ya jingiri da ƙasa sai rasulullahi da ya shiga gidan bayanan Fatima ta gaya mai ga yanda akai ga yanda akai ya huta sai Annabi ya biyo Ali ya isko shi bakin masallaci ya kama hannun shi yace kum ya abat turab ya kakkabe mai bayan shi yace tashi baban ƙasa Ali yake cewa ni ina so a ce mini ma wannan sunan baban ƙasa saboda Annabi ya dasa mini to shi Umar kowa ya san Umar saboda bujimtaka shi da sadaukantaka shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko kura zaman ba su yi da shaydan Umar in ya biyo hanya shaydan bai biyo hanya daga nan gurin kuma kowa ya san irin karfin shi a musulunci shi yasa ake ce mai Abi Hafsin baban zaki Hafs Lyonso karamin zaki an sani sare Umar yana da iya wanda ake ce mai Hafsa amma ita ai sunanta Hafsatu da ta a karetin shi kuma wannan Hafsin zaki wacce ita sunanta Hafsatu saboda haka ku kiyaye Abi Hafsin baban zaki ka wanda ya ƙara cewa Abi Hafsin baban Hafsa ba haka nan bane Umar bin Khattab shine Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Umar da kunnan shi yaji saboda hadisi na ji daban yake da hadisi wanda ba na ji ba da kunnan shi yaji Annabi ya faɗi to yaya ne aka yi wannan abu lokacin da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kaura daga Makka zuwa Madina a lokacin da musulunci mutum baya cika duk inda yake a duniya sai ya kaura ya koma Madina so ake a tattara jama'a don su ɗaukaka kalmar la ilaha illallah a tattara waɗanda suke sadaukai jarumai wanda za su yi yaƙi su kaho la ilaha illallah a doron ƙasa to wani a tunaninku wani irin taro ne za a yi a Madina kowa ya je wanda ya musulunta ya je sannan kuma duk wanda suka je in kowa da irin galgajiyar garinsu wannan in an yi mutuwa a garinsu ga yanda ake wannan an yi suna ga yanda ake suna wannan ga yanda ake binene arme abubuwa kala-kala to sai aka ce a zubda wannan duka a koma sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam kun gane da kyau ko abinda kenan tunani da za ku yi wani irin taro ne za a yi a Madina to mutanen nan da suka kauro gaba ɗaya dukkansu dan Allah suka zo a'a akwai wasu ƴan kasuwa ne sun ji an ce gari yayi taro kun san ɗan kasuwa ita kasuwa daman wayo take so ka samo da gaugawa abinda mutane suke so ba tare da an ankara ba sai kai gaugawa kai kai ta cikin riba to ɗan kasuwa in yayi lissafi a gari kaza ana taro zai tunani maza-maza menene idan mutane sun tattaru me za a bukata idan mutane suka tattaru za a bukaci ruwa za a bukaci abinci za a bukaci abin shin huda za a bukaci mene kuma abin sha da abinci to sai sai kaya na abinci da shin huda da kaza da kaza da wani kangoron shi misali sai tahi to kun ga wannan yayi bulaguro ne ba dan Allah da Annabin shi ba sallallahu alaihi wasallam yayi bulaguro ne saboda wata manuwar shi to dalilin wannan ne hadisin wannan yazo ku lura da kyau Annabi yace innamal a'malu binniyat lalle kowane aiki ya danganta da niyyar shi menene ya danganta da niyyar shi biyan ladan shi a biya ka ko ba a biya ka to da niyyar ka ne za a biya ka wa innamal kullu imrin ma nawa kuma naga kowane mutum abin da ya niyya to sai aka kasa mutanen kaso biyu faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli wannan wanda ya kaura ne takanas saboda Allah da ma'aikin shi ba dan komi ba
فمن كان هجرته الى الله ورسوله wanda kaurashta zamanto zuwa ga Allah da ma'aikin shi fa hijratuhu ila Allah wa rasuli to kaurashta tabbata zuwa ga Allah da ma'aikin shi zai samu lada kun ga wannan an bashi garanti ko to na farko kenan kaso na farko kaso na biyu sai aka ce wa man kanat wanda kuma kaurashta zamanto lidunya dan duniya dan kasuwa ne kawai ya tai kasuwa dan duniya yusibu ha dan ya same ta saka ji wani suna cewa wai dan duniya zai same ta wai ce zai same ta a ta akai dan duniya dan ya same ta kamar wancan hafsin kin ne wanda ku fahimta dan duniya dan ya same ta ya kaura aw imra'atin yankihuha ko dan wata mace dan ya aure ta shi wannan an ce iya da lada ba a ce ba iya da lada to fa فهجرته الى ما هاجر اليه قورش تا تبتا زوا ga abin da san yi gare shi nahi san marasa zuwa ga abin da ya kaura dan shi kun ga shi wannan na fari an dangana kaurar shi da Allah to an ci ya samu lada an ba shi garanti amma wannan na biyu wanda ya tai dan duniya dan ya same ta ko dan wata mace dan ya aure ta in ya samu ya aure ta oho in bai samu ba oho bai yi da lada in dan kasuwar ce ta yi dan duniya dan ya same ta in ya samu kasuwar ya ci riba oho in kuma bai samu ba halar oho shi ya sani to kun ji yadda hadisin wannan yake an zo an ce ma annabi a wata ruwaya Allahu a'lam bi sihhatiha ai wanawa ya kauro daga makka zuwa madina ne saboda wance dan ya aure ta annabi ya ce to ai kowane aiki da niyyar shi ake biya duk dai ita ce ya zo dan ya aure ta bai da lada in ya samu ya aure ta in bai samu ba ya aure ta shi yayi wahala to wannan kenan rawahu wane Bukhari wa Muslim wannan shine hadisi na farko